So today's date is June 8, 2020.
Oh, yeah, you're right.
Sorry, one
second. The more they get.
So today is June 8, 2021. I am in Honolulu, room 575 at the University of Hawaii campus, and my name is Layla Ibrahim. I am going to talk today in my mother's tongue, which is Hausa language, and I will focus on my topic will be regarding how I got a scholarship to come to the United States and study. And yeah.
Do you consent to be audio and video recorded while carrying out this task?
Yes, I do.
Do you consent to have the audio and video recording of you archived in Kaipuleohone Language Archive to be used in future research or language development projects?
Absolutely.
Do you consent to have identifying information, including your name and likeness, to accompany the audio and video recording?
Absolutely. So, Assalamu alaikum, Sunana, Layla Ibrahim, ni Asalina el Josni el Pla Tuesday, anang aka IP ni, anang iaina suka, aka IP iaina, anang suka Girma, har suka Iaure, suka IP ni, suka IP kanina Gudabir, so ni ni bapa. Acikin mumu shida ina da kanina akwai Aliu, akwai Amar, akwai Hannatu, akwai Al-Amin, akwai kuma Halima, and muna zama a gida duka tare, a gida guda daya duka tare da kanina da iyayena gaba daya. So ni ne a cikin mu Allah ya zaɓe ni a samu wani dama na musamman bayan na gama karatuna, so matakin secondary, bayan na gama matakin secondary na wato a Jos kenan a Plateau State, sai Allah ya kawo mana wani dama wanda institution inda yake ta tallafa min har na gama makaranta na matakin secondary, ta samu wata hanya da zan iya zuwa Amurka in ci gaba da karatu na wato degree kenan. To kafin na samu wannan dama na zuwa America yi karatu na matakin degree, akwai wata ƙungiya wanda ita ce sanadiyar da har na samu damar zuwa America na yi karatu, ta ɗau nauyi na har na tsawon shekara shida, so farawa daga matakin secondary na farko, daga JS1 zuwa JS2, JS3 har zuwa SS1, SS2 har SS3. Na gama wannan kungiyar ita ne ta dauke nauyi, sunan kungiyar GCC, and abinda GCC yake representing shine Girls Child Concern, wato a turance kenan. And kungiya ce wanda take supporting din mata, take supporting din yara, take supporting din abubuwa dai da dama wanda za su taimaka ma al'umma, talakawa wanda ba su da ƙarfi kuma suna da ƙwazo, tana taimako sosai. So wannan kungiyan tare da wasu yara, tunda ba ni kadai ba ne, da yawan mata ne suka ɗauke mu, suka kuma biya mana kuɗi mu zo mu karatun secondary bayan mun gama mun ci jarabawanmu na ƙarshen makarantar secondary wato WAEC ne ko da JAMB kenan sai guda hudu a cikinmu Allah ya taimake mu muka samu damar zuwa America mu yi karatunmu mu ci gaba da karatunmu wanda a yau Allah ya kai mu wani mataki wanda ba abin da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah da ni tare da ƴan uwana sauran mata guda uku wanda muka samu damar zuwa nan mu yi karatu tare yanzu muna mataki na uku kenan wanda a Nigeriance a Hausance za a ce mishi 300 level a nan kuma suna kiran shi junior ba san yadda zan fassara hakan a Hausa ba amma dai muna mataki na uku kuma muna sakaran cewa insha Allah za mu gama makarantarmu na degree gaba daya a 2022 wato 2022 kenan so bayan nan kuma insha Allah muna tunanin cewa za mu koma Nigeria mu dan yi wasu abubuwa dangane da visa dinmu da status dinmu and bayan nan kuma muna tunanin mu dawo nan mu ci gaba da wani karatun kuma insha Allah so abin da ke nan zan iya sharing da ku nagode masala.